أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبويا تبتك الله سبحانه وتعالى الله ميقوى ميقومي wanda da ikon shi ne da amincewar shi ya karanta a duwanmu domin ci gaba da karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. Sifatu sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbar al-harama har zuwa wato sallama kamar kana ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da yake yin sallah, wanda malam yayin shi taken wato sallu kama ra'aytumuni usalli, wato ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah. Wanda a yau wannan darasi shine darasi na 20 a cikin wannan littafin, kuma zamu tashi inda gabar da malam ya kawo mana as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa mawdi'uha wa siyaquha, wato salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa mawdi'uha, da inda ake yin salatin na annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah, wa siyaquha, da kuma irin siga da tazo ta salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama. A baya mun gani wato cikin tahiyya irin yanda sigogi suka zo na tahiyya, cewa tahiyya ta zo da sigogi wato wajen kala nawa, kala shidda. Wadda akwai tahiyata Abdullahi dan Mas'ud, akwai tahiyata Umar bin Khattab, akwai tahiyata Abdullahi dan Umar, akwai ta Abi Musa al-Ash'ari, akwai ta Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, akwai ta Abdullahi dan Abbas. Wato wannan duka kamar yadda muka gani cewa idan irin nau'i ya zo na ibada a wuri guda, kenan abinda ake so ga mutum shine ya nawa'a. Wani lokaci ka dauki wannan tahiyar ka ringa yi, wani lokaci kuma ka dauki wannan wanda mun gansu a wancan sati wato gabaki dayansu. Wanda yau kuma zan mu tashi shine kenan kan salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wanda salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama mun sani abu ne wanda yake da falala. Wani sahabi ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama, wato in sanya lokaci na in samu wani lokaci in yi ta maka salati. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in ka yi haka nan hasan, in ka ƙara ma yayi kai ƙarshe hasiri, yace zan sanya rayuwata gabaki ɗaya ina yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati. Wanda yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati babban falala ce. Duk lokacin da kai mishi salati ɗaya, Allah zai maka nawa? Allah subhanahu wa ta'ala zai maka salati goma. Kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. To kai ma Allah subhanahu wa ta'ala zai maka salati wato guda goma. In kama annabi goma, Allah zai maka 100. In kama annabi 100, Allah zai yi maka 1000. To haka kai kake samun riba wato ba kowa ba. Wanda kuma da wannan malamai suke fifi da irin wato mazauni na wato abinda ya shahi malaman hadisi ko kuma dalibai inda ake karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da zaka je wani waje ana karatu, wanda karatun ba karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ake, wani karatu ake, ka tsaya ka saurara, zakkata shi da wanda zai zo wajen da ake karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Duk lokacin da aka zo aka rawaito hadisin, aka karanta, aka ce daga sahabi wane yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in hadisi 30 aka karanta, zakka ma annabi salati nawa? 30. Kaga da bambanci da inda ba wato hadisai bane ake karantawa. Kisa suka ce duk inda duk majalisin hadisi inda ake karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko ake ambata wani abu da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fadi, to idan ka zo ko da saurare baka yi ba, wannan salati da kake yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba karamar riba ka tashi da ita ba. Shi yasa salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da kyau mutum ya ringa yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada, ya ayyuhalladhina inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. wato Allah da mala'ikun shi su ma suna ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati sai Allah yace ya ku wanda kuka yi imani ku yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati wanda kuma yana karfafa a ranar juma'a ranar juma'a ana so babban abu ka ringa yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati tun daga daren juma'a da ranar juma'a a dauka yau alhamis je dare ya shiga kenan muna wani dare daren juma'a to tun daga wannan daren kamar yanda akwai hadisi cikin sunan al-baihaqi ya nuna cewa tun daga daren juma'a wato kai ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati har ya zuwa wato rana ta fada ta winin wato juma'a to shine kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wato da ake yi a cikin sallah wanda sahabin da ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo huciya da su sai ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ya rasulullah mun san yanda muke yi maka sallama a cikin sallah to yaya zamu yi maka salati sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su salatul ibrahimiyya wanda zan magani wato sibogin sa a cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa to idan kun yi da tahiyya abinda zaku yi to ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim har zuwa karshe inda zan magani to shine kenan mallan nan ya kawo mana wato abinda ya shahi shi salatin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-ula wa ghairihi wato annabi sallallahu alaihi wasallama shi karan kanshi yana yi wa kanshi salati a cikin tahiyya ta farko da kuma wato wata tahiyya kenan annabi shi kanshi yana yin salatin wannan a cikin wato sallah kuma haka wato ya aka umurce mu mu ma mu yi salatin wato a cikin wato sallah shine mallan yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi wa kanshi salati fi tashahhudil ula a cikin tahiyya ta farko wa ghairihi da kuma wata daga cikin tahiyye shine he yace wasanna zalika li ummatihi haisa amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi wa allamahum anwa'an min siyaghi salati alaihi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai ya sunnanta ma al'ummashi yin salatin wannan a cikin sallah inda yake umurtar su cewa bayan sun yi sallama kenan a cikin tahiyya akwai sallama shine tahiyatu lillahi wassalawatu lillahi at-tayyibatu az-zakiyatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi kenan nan sallama ce aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ibadullahi salihin gabaki daya yace to bancin an yi wannan to akwai salati da za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai koya musu nau'i da yawa daga cikin salatin kamar yanda zan magani wato nau'i ikan da suka inganta nau'i na farko mallan yace allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid wato wannan nau'i na farko kenan zan mu gani mu lura a cikin duka salatin da zan mu gani wato irin bambancin su kenan bambancin su yanda kuma idan ya zamanto wannan bambanci ya zo bai halatta malamai suka ce ka dauki lafazin da yake cikin wannan ka gama shi da wannan bai halatta kai wannan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da lafazi kaza to kai kokari ka kashi da wannan lafazin shine he yace allahumma salli ala muhammad kenan wannan abu na farko game da salati da annabi sallallahu alaihi wasallama da wato Allah subhanahu wa ta'ala zai shine malamai suka ce sana'uhu alaihi fi mala'il a'la wato ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi a taron mala'iku a can kodin sama ko yaban annabi sallallahu alaihi wasallama da zai yi a taron mala'iku wato a can sama su kuma mala'iku yanda suke yi man bayi salati wato shine abin da ya shahi wato sinema ma bawa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato wata wato maghfara sinema mishi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi kamar yanda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da yazo yayi sallah ya zamna a wurin da yayi sallah bai yi ba hadisi bai tashi ba daga inda yayi sallah wannan to mala'iku ba za su gushe ba suna yi mishi salati suna ta maka addu'a suna cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi kai sallah ka zamna a wannan wajen da kai sallah kana istighfari ne baka yi ba hadasi arwallaka bata kare ba kana ta istighfari kai ko zama kai ba wani zikiri ba kake yi in dai matukar a inda kai sallah ne malamai suka ce wannan kana samun wannan falala ta addu'a da mala'iku suke yi maka kenan wannan shine salati na abin da ya shahi wato mala'iku kenan shine nan annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai wa annabi Muhammad salati wa ala ahli baitihi da kuma wato iyalin gidan shi wa ala azwajihi wa zurriyatihi da kuma matan shi da kuma zuriyar shi kama sallaita ala ali ibrahim kamar yanda kai wato salati game da abin da ya shahi iyalin annabi ibrahim innaka hamidum majid lalle kai allah subhanahu wa ta'ala abin wato godiya ne kuma majidun ne wato abin yaba ma ne allah subhanahu wa ta'ala yace wa barika ala muhammad ya allah kai dadin wato abin da ya shahi albarka game da abin da ya shahi annabi Muhammad wa ala ali baitihi sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidan shi wa ala azwajihi wa zurriyatihi da matan shi da zurriyar shi kama barakta ala ali ibrahim kama yanda kai wato abin da ya shahi albarka ga iyalan gidan annabi ibrahim innaka hamidum majid sai malam yace wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wa sallam wannan salatin na farko annabi karan kanshi yana yin wannan salatin a cikin sallah kinan mu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka rawaito cewa annabi yana yi kinan menene yake so ga mu bayi mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda shi da aka turo shi da risala shi aka turo shi da sako yazo ya karantar da mu dukkan yanda ake yin ibada ga baki da kenan duk abin da yayi matukar ba kadai ta ba wannan abin cewa nashi ne shi kadai kenan mu dole mu yi koyi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai siga ta biyu malam yake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid kenan wannan siga ta biyu zan mu gani wato bambancin su a siga ta farko ya kawo da lafazin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi nan kuma sai ya kawo wa ala ali Muhammad kenan shine bambancin su sai kuma can da ya kawo Allah wa barika ala Muhammad wa ala ali baitihi sai nan yazo wa barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad kenan lafazin ali Muhammad shine ya bambanta wato da wancan lafazi na wato siga ta farko kenan wannan ita ce siga ta biyu sai siga ta uku yake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد kenan wannan ita ce siga ta wato abin da ya shahi uku wanda hadisi ne yana cikin wato musnad na imamu ahmad da kuma nasa'i da abu ya'la kuma hadisi ne wanda yake ingantacce kenan shi kuma da kwai karin mine كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم تم نهركو بكاو با كما صليت على ابراهيم سيتي كما صليت على ال ابراهيم نن كما يا كاو ده لفظن ابراهيم سنن كما يقرا ده وعلى ال ابراهيم ان فهمتي بمبنچن سو ده وانتا ده نهركو kenan kenan wannan shine siga wato ta abin da ya shahi na uku sai na hudu yake cewa Allahumma salli ala Muhammad annabiyul ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad annabiyul ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid kenan wannan shine na hudu shi kuma da karin mine Allahumma salli ala Muhammad annabiyul ummi wato annabi ya Allah kai dadin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi annabiyul ummi wanda annabi ne wanda yake bai iya karatu da rubutu ba wanda yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko shi bai iya ba karatu kuma bai iya ba rubutu wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake tashi shine he mutumin da ya kware wajen larabci yanda zai karya magana ya zo da wata magana wanda babu wanda zai iya kawo ta to Allah sai ya aiko annabin da bai iya karatu bai iya ba rubutu kuma ake mishi wahayi yake karanta masa alqur'ani kaga mu'jiza kenan shi yasa ai yana daga cikin irin lafazin da aka yi ma kamar yanda malaman tafsiri suke faɗa Quraishawa tahaddi cewa su kawo da aya ɗaya cikin alqur'ani in sun iya ba za su iya ba Allah subhanahu wataala ya zo yake bude sura da wasu harufa sirinsa wannan harufan me ake nihi da su alif lam mim ha mim nun qaf wannan mu'jiza ta alqur'ani to annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya ba rubutu bai iya ba karatu tunda Allah subhanahu wataala cikin suratul jumu'a yana cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kaga wannan gagara misali kenan gagara ba dauke na alqur'ani kenan har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sauka mushi alqur'ani jibril idan ya zo yana mushi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokari ya ringa gaggawa yana karantawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko da alqur'ani yake ce mushi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma can kuma yake cewa la tuhadduk bihi lisanaka li ta'jala bi sai inna alaina jam'ahu wa qur'ana to wannan duka Allah ya gama aka ce ka dakata annabi sallallahu alaihi wasallam bar gaugawa wannan da kake kana tsoro kada ya zaman to wani abu ya kubce baka je ka isar ba jibril ya karantar da kai baka kana gaugawa ka hadi saboda ya zauna ma Allah ya ce kwantar da hankalinka inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah zai tabbatar ma shi a cikin kwakwalwarka a cikin zuciyarka ka zo ka karanta ma wato sahabbanka wato wannan alqur'ani to alqur'ani mu'jiza ne shi yasa nan yace annabiyul ummi annabi ne wanda bai yi ba karatu bai iya karatu bai iya ba rubutu wanda a sulhul hudaybiyya lokacin da aka yi sulhu da mushrikai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka yi yarjejeniya da aka rubuta min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kahure suka ce a bas yarda ba sai an goye Rasulullah bas yarda ba inda mun yarda ai mun zo ba a ce yarjejeniya sai dai a sa kawai Muhammad bin Abdullah Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallama sahabi Ali yace cewa shi ba ya goye ba Rasulullah ya rubuta annabi ma'aikin Allah ya goge ba ya goge ba annabi yace gwada mun wajen in goge ka gani hatta da bai san ba wajen ina ne aka rubuta rasulullahi annabi aka gwada mishi cikin shi ya goge aka ce a rubuta musu yanda suke so a yi yarjejeni kenan shine nan ya kawo da lafazin annabiyul al-ummi kenan shine bambancin shi da wancan sigogin wato da suka gabata sai nau'i na wato biyar yake cewa Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasulika كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم kenan yayi sai kuma daga Ali Ibrahim kuma yayi zo da karin abduka wa rasulika kenan wannan nau'i na biyar kenan shi ma ga sigar da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da su kamar yadda hadisi ne yana cikin sahih al-bukhari da kuma cikin sunan an-nasa'i kenan shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce sai nau'i na shidda yazo da lafazin allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barika ala muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majid kenan wannan shi ma yazo da wani lafazi shigen wato lafazi na farko kenan yazo da allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi na farko kuma yazo wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyatihi kenan shine bambancin su wato da nau'i na farko sai nau'i na bakwai yake cewa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barika ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kenan wannan shine nau'i na bakwai shi kuma yazo da allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sai ya kawo kuma wa baraka ala muhammad wa ala ali muhammad tukun ya kawo kama sallaita wa barakta kinan nan lafazin guda biyu kuma na salati da albarka sai ya gama sai ya ce ala ali ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid kinan wannan shi ma hadisi ne wanda imam an-nasa'i wato ya rawaito shi kuma wato sahihi ne kinan wannan sune sigogi wanda suka zo game da abin da ya shahi wato salatin annabi sallallahu alaihi wasallam siga guda bakwai duk wanda ka dauka kai wato a cikin bayan kai tahiyya kai at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka zo da salatin annabi sallallahu alayhi wa sallam kenan ka zabi salati guda a cikin wannan ka zo da shi allahumma salli ala muhammad wa ala allahumma salli ala muhammadin abduka wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin abduka wa rasulika kama ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim in kai wannan ma ka zo da shi yayi ko kuma ka zo da wani nau'i guda daya shi dai zaman to abinda ake so a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan sunna ta yawaita kamar yanda kullun muke fadi cewa yana da kyau ka ringa dan cancanzawa yau in kai wannan sunnai gobe kai wannan sunnai muna fara misali game da dagowa daga abinda ya shafi rukui dagowa daga rukui zaka ce sami allah liman hamida rabbana walakal hamd ko kuma kace allahumma rabbana lakal hamd ko kuma rabbana walakal hamd ko kuma allahumma rabbana walakal hamd yana wannan nau'i guda hudu su ma ana so ka ringa caccanzawa saboda sunna ce ta zo wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka duba kamar yanda muhammadun nasiruddin al-albani yake fada a duka wannan sigogi da suka zo zaka gani akwai inda aka jama'a ibrahim wa ala ali ibrahim tare kuma akwai wani waje wanda an kawo wa ala ali ibrahim kamar yanda malam da zai kawo mana bayani akan fa'idoji wanda ya kawo mana a wannan babu sai yace fawaid muhimma fi salati ala nabi al umma wato wasu fa'idoji muhimmai game da abin da ya shahi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sigogin da ya kawo zai kawo maka wasu fa'idoji wato wanda wato suke da alaka da wato wannan salati na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malam yace al fa'idatul ula yake cewa minal malhuzi anna aksara hadhihi al anwa' min siyaq al salati alaihi sallallahu alaihi wasallama laysa fiha dhikru ibrahim nafsuhu mustaqillan an alihi wa inma fiha kama sallaita ala ali ibrahim yace yana daga cikin abun lura a duka sigogin da muka fadi na salatin annabi sallallahu alaihi wasallama anan yace ba a samu ba inda aka ambaci annabi ibrahim mustaqil shi kadai ba a gama ba da ali yace amma dai zaka gani an ce kama sallaita ala ali ibrahim ba a ce ba kama sallaita ala ibrahim kadai aka tsaya he dai a ce kama sallaita ala ali ibrahim ko kuma a kawo shi a ce kama sallaita ala ibrahim sai a kara wa ala ali ibrahim shine malam zai gani ma to dan me yasa aka yi haka sai yace wa sababu fi zalika anna ali ar-rajul fi al-lughati al-arabiyya yatanawalu ar-rajul kama yatanawalu ghayruhu mimman yaquluhu yake cewa sababi akan haka idan aka ce ali fulan ali ar-rajul iyalin gidan wani to a yaran larabci shi kanshi ya shiga cikin iyalin gidan shi a yaran larabci shi yasa ba a zo ba aka ce kama sallaita ala ibrahim kare sai dai an kawo kama sallaita ala ali ibrahim idan aka ce ali ibrahim kuma shi annabi ibrahim in ya shiga cikin shine malam kenan ya gayi ma yace sababin yace kama fi qaulihi ta'ala kama a cikin fada Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah astafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ya zabe abin da ya shayi annabi adam da annabi nuh sai yace wa ala ibrahim wa ake ni da ala ibrahim annabi ibrahim wa ala imran wa ake ni imran ake ni kenan da shi ake nihi kuma da iyallan gidan shi kuma yana daga ciki yace wa qauluhu illa ala lutin najjaynahum bisahar fada Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa illa ala lutin sai dai wato iyalin gidan annabi lutu iyalin gidan shi yana ciki lokacin da aka tsirar da su aka tsiratar da su da asaba ko bai ciki yana ciki shi yasa kenan shi ma nan ya kara yace illa ala lutin najjaynahum bisahar yace wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wa sallama allahumma salli ala abi au ala ali abi aufa yace yana daga ciki fada annabi sallallahu alaihi wasallama ya Allah kai dadin salati ga iyallan gidan abi aufa abi aufa in yana ciki saboda shi yayin aikin alkhairi aiki kyakkyawa a annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musa adda yace wa kadhalika lafzu ahlil baiti ka qawlihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlil baiti yace fa inna ibrahim dakhilun fihi kenan ibrahim alaihi salatu wasalam yana daga ciki sannan yana daga cikin abinda zamu fahimta nan salatin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama kai ake gama shi kamar yanda aka yi ma wato annabi ibrahim salati shine malam yace wa hadha jaa fi aksaril alfaz kama sallaita ala ali ibrahim wa kama barakta ala ali ibrahim wa jaa fi ba'dihha ibrahim nafsuhu li'annahu huwa asl fi salati wa zakati wa sa'ir ahli baytihi innama yahsul zalika tab'an wa jaa fi ba'dihha zikr hadha wa hadha tanbihan ala hadain yace yazo diyawa da lafazin kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma iyallan gidan annabi ibrahim iyallan gidan annabi ibrahim su wane annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub wannan duka iyallan gidan shi annabawa ne nan malamai suka ce to Allah annabi Allah subhanahu wa ta'ala ana cewa yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar yanda yayi ma iyallan gidan annabi ibrahim salati to shin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da annabi ibrahim wane ne yake wani falala waye wani falala to dan me aka yi tashbihi aka ce kamar yanda aka ma annabi ibrahim wallahi almasal ala kace wani ayi mishi abu irin na wani wani shi aka fara ma kaza to amma wani irin na wani to waye falala kenan na farkon kenan annabi ibrahim Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato cikamakon annabawa shine yayi kowani annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah subhanahu wataala a cikin zabi ma yadda ya zabo shi a cikin tankadewa da yayi cikin annabawa akwai ulul azm minar rusul su biyar amma cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka fifita gabaki daya to nan malamai suka ce me yake ne ambi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar yanda aka yi ma iyallan gidan annabi ibrahim da annabi ibrahim salati annabi ibrahim iyallan shi gabaki daya mafi yawa annabawa to dukkan annabawa salatin da Allah ya yi musu a zuwa ƙara ma annabi muhammad a saman nashi da za a yi mishi to ka gani kenan ai nan ne falalar take kenan salatin da aka yi musu aka ma annabi ibrahim aka ma annabi isma'il aka ma annabi ishaq aka zo yaqub yaqub aka zo yusuf to duka wannan salatin da aka yi musu a ƙara a yi ma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda idan muka duba bangare biyu banu isra'ila mafi yawan annabawan su ai suna daga cikin iyallan gidan annabi ibrahim daga bangaren abin da ya shahi ishaqa da yaquba da kuma annabi yusuf shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga ina daga bangaren isma'il dangana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tushe ga isma'il tukun ibrahim to su kuma can sun yi bangaren annabawa da yawa kenan shine kenan dadin salatin duk da aka yi musu kenan ya taru ya zo yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama kenan karin falala ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da fatan an fahimta yace idza alimta zalika faqad ishtahara at-tasa'ul bainal ulama ala wajhi at-tashbihi fi qawlihi kama sallaita li anna al-muqarrar anna al-mushabbah duna al-mushabbah bihi wal waqi' huna aksuhu idza anna muhammad sallallahu alaihi wasallama afdal min ibrahim wa qadiyyat kawnihi afdal an takuna as-salatu al-matluba afdal min kulli salatin hasalat أو تحصل وأجاب العلماء على أن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء وقد بلغت نحو عشر أقوال بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم وهو قول من قال ينم فأدى تشبيه لأكا ينتي وأيما نبي صلى الله عليه وسلم صلاتي kamar yanda aka yi ma iyallan gidan annabi ibrahim shine nan malam ya yi ma bayani yace akwai bayani malamai sun yi ta kawo wajihin bayani wajen wajihi guda goma cikakken bayani wanda yahi su karfi shine wannan bayani wanda muka fada cewa inna ala ibrahim fihi mul anbiya alladhina laysu min ali muhammad mislum cewa a iyallan gidan annabi ibrahim akwai annabawa wanda bangaren gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu irin wannan annabawan kwatankwacin su fa idza talaba annabi sallallahu alaihi wasallam wa li alihi min as-salati alaihi masal mali ibrahim wa alihi fahi wa fihim anbiya hasala li ali muhammadin min zalika ma yaliqu bihim shine malam yace idan ya zamanto iyallan gidan annabi ibrahim dake tarin annabawan nan aka nema duk salatin da aka yi musu amma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu yawan salati shine fa innahum la yabluguna maratibul anbiya wa tabqa ziyadatu allati lil anbiya wa fihim ibrahim li muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayahsulu lahu min al maziyati ma la yahsul li ghayrihi kenan idan wannan duka salatin da za da annabawa za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kadaita da wata miza zai zamanto shi daban ne a cikin wancan annabawan tunda duk tarin abubuwan da aka ba su wato shi an dora mishi an ce annabi yusuf kyawun shi wani irin kyawu aka ba shi rabin duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi kyau ya yi annabi yusuf kyau annabi yusufa ya zamanto mata da suka ganshi imra'atul aziz da tattaro maza ta zamanto da makircin su da minene har suka yayyanka hannuwan su to duk da kyawun da yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi kyawu saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam gabaɗaya ne shakundum ne shi yasa daga cikin mawaqan annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan in ban manta ba yake fada yake cewa wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidu an-nisa khuliqta mubarri'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tashau yace ya rasulullah wa ahsanu minka lam tara aini qattin yace wanda ya yi ka a ce ga wani wanda ya yi ka kyau idanuwa bata taba ganin shi ba yace wa ajmalu minka lam talidu an-nisa haka mafi kyawun ka ba a taba samun mace da ta aiki wanda yayi annabi sallallahu alaihi wasallam kyawu yace khuliqta mubarri'an muwaddi'an min kulli aibin annabi sallallahu alaihi wasallam an halice ka wato kubuddacce ne daga dukkan wani aibi babu wani aibi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi yace ka annaka kad khuliqta kama ta shau kamar kai ka ce an halice ka ne yanda kake so ne aka halice ka yanzu da mutun yana so ya halice shi yanda yake so da wani da aka mishi bakin shi yayi haka ir ko hancin shi babba irin nawa ko kuma wani da cewa zai a mishi hanci madaidaici kai shi kaza tsawon shi kaza huskar shi kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yace kamar yanda kake so ne aka halice ka saboda babu aibi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam badal khalqu lam yunsha wala huwa yunshau yace zamani ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba yin ba kamar shi ko ba za a koma yin irin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ba saboda Allah subhanahu wataala shi ya zaba shi kadai ibnul qayyim anan yake cewa wa hadha ahsan min kulli ma taqaddama wannan fadar da aka fadi ta cewa salatin da aka yi wa annabawa gabaki daya su taru su zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyawun abin da ya gabata gabaki daya yace wa ahsan minhu mafi kyawun shi kuma an yi qal a fadi muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa min ali ibrahim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin iyallan gidan annabi ibrahim bal huwa khairu ali ibrahim bari da yace shine mafi alkhairin iyallan gidan annabi ibrahim kama rawa ali bin talha an ibn abbas radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala kama yanda ali dan talha yake cewa riwaya da ya rawaito daga abdullahi dan abbas game da fada Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha astafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin abdullahi dan abbas yake cewa muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ali ibrahim yake cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin iyallan gidan ibrahim yace wa hadha nassun yace wannan nassi ne iz dakhala ghayruhu min al anbiya alladhina hum min zurriyyati ibrahim fi alihi فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى فيكون قولنا كما صليت على ابراهيم متناولا للصلاه عليه وعلى سائر النبيين من ذريه ابراهيم ثم قد امرنا الله تعالى ان نصلي عليه وعلى اله خصوصا yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin iyallan gidan annabi ibrahim shiga annabi sallallahu alaihi wasallam iyallan gidan annabi ibrahim yace shine abin da yafi zamantawa aula annabi sallallahu alaihi wasallam saboda daga bangaren Isma'il yake cewa yace kamar fadan mu kamar sallaita ala ali ibrahim kenan sai ya zamanto gabaki dai salatin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa na zuriya annabi Ibrahim ya dawo kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce cewa summa kad amarna Allahu ta'ala an nusalli alaihi haka Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mu yi mushi salati wa ala alihi khususan da kuma iyallan gidan shi wato akan abin da aka hassashe su bi kadari ma sallaina alaihi ma sa'iril ali ibrahim imma umuman wa hum fihi gwalgwadon yanda muka yi ma wato iyallan gidan annabi ibrahim salati kuma shi in yana cikin iyallan gidan annabi ibrahim idan ka duba salatin na annabi ka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad nan wa kama annabi wa annabi kama salati go sai ka ce wa ba kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim nan wa kama salati iyallan gidan annabi ibrahim da ibrahim go to kuma ai annabin yana ciki kenan wa ka karawa shi dai yana dawowa kan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dukkan da ake yi annabi sallallahu yana fadawa yana dawowa kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa yahsulu li alihi min zalika ma yaliqu bihim na'am khususan kama abin da aka kebance aka takaice a ce wannan khas ne ga wani khas ne kina abin da yake khas kama a ce naka ne kai kadai an takaice kama khususan kama gabaki daya kina an khassashe zuwa ga wani ne kina kama salatin da aka yi can yace allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kina khususan khas ne ga suwa an takaita shi ga suwa ga annabi muhammad da iyallan gidan shi kina annabi ibrahim busa cike to da yace wa ala ibrahim wa ala ali ibrahim kina kaga nan an sa iyallan gidan annabi ibrahim kuma annabin yana cikin su kina can shi kadai aka ma kuma nan kuma an yi gabaki ɗaya da sai ibrahim kuma yana cike kina wancan da aka yi shine khususan an kebance su wato su kadai kenan banda ali ibrahim a nan warko da fatan an fahimta sai yake cewa wala raiba anna salati khassa kaga nan ma ya ƙara kawowa kenan khassa li ali ibrahim wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum akmal min salati alhasila lahum dunahum fayatlubu lahu min as-salati hadha al-amru al-azim alladhi huwa afdalu mimma li ibrahim qat'an wa yadhharu hina idhin fa'idatu at-tashbihi wa jariyati ala aslihi wa anna al-matluba lahu min as-salati bi hadha al-lafz a'zam min al-matlubi lahu bi ghayrihi sai malam yake ce maka kenan nan da aka kadaita aka ce khas ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma da aka zo aka yi salati kamar yadda aka yi salati ga iyallan gidan annabi ibrahim tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su kenan kaga dukkan falalar ta dawo kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a yanzu kenan kamantawa da aka yi ya bayyana gare ka dan me aka kamanta ba wai dan annabi ibrahim yahi annabi muhammad ba a saboda kamantawa da aka yi dan ya nuna ma falala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai malam kuma yake ce maka kuma wa annal matluba lahu min as-salati bi hadha al-lafz a'zam min al-matlubi bi ghayrihi dukkan salatin da zaka ma annabi sallallahu alaihi wasallama mafi girman shi ka zo da wannan salatin shine cikakken kama annabi sallallahu alaihi wasallama salati dukkan wani salati da zaka zo da shi kace kama annabi sallallahu alaihi wasallam salati in dai ba da wannan lafazin ba to naqas gare shi an fahimci naqasin nashi saboda wannan cikakken salati ne kayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya yanda yazo yanda annabi shi yasa hatta da wasu malamai suke ganin hatta da allahumma salli ala muhammadin wa sallim suke cewa wannan idan kana so zan magani a gaba kamar yadda malami yace idan ka zo kace zakka ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati da fiyayyen salati yace baka zo ba da wani salati sai da wannan salatul ibrahimiyya dan babu wani fiyayyen salati kamar wanda ya kai wannan salatul ibrahimiyya babu wani wanda ya kai shi girma tunda ka hada salatin shi ka hassashe shi shi kadai ka kadaita da shi kuma ka karo da iyallan gidan annabi ibrahim kuma shi annabin yana cikin iyallan gidan annabi ibrahim kenan idan zaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana da kyau kai matukar kokari wato ka zo da salatul ibrahimiyya shine cikakken salati na annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girman su kamar yanda bayani zai zo wato a fa'ida ta kusan karshe in ban mantawa malam ya karo bayani akan wannan kinan dukkan wani salati wanda ba na annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko wani salati kawai kame da shige babu salatin wani daban wani ko ka ka salatul fati ko kuma ka ka salati indai annabi kake so kama salati to ka dauki salatul ibrahimiyya shine ka kama wato igiya wadda take urwatul wusqa wanda igiya ce mai ƙarfi wanda ba ta cire ba amma idan kace salatul fati zaka yi اللهم صل على محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله يعني حق قدره ومقداره إلى عظيم تولنا صلاة بكيبا نوركوما وكتكوما وصلاة saboda malamai suka ce mene salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace inna allaha wa malaikatahu yusalluna alaihi ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce mafi kyau in baka zo da salatul ibrahimiya ka zo da abin da ya shahi allahumma salli ala muhammadin kuma wa sallim tunda ta ai sallu alaihi kina allahumma salli ala wa sallimu taslima wa sallim ala nabi amma idan ka zo al salatul fati babu salama annabi sallallahu alaihi wasallam abune wanda dai ana cewa kaza da kaza salatul fati dai ta yi qur'ani kaza shine ba shine yin shahara wajen mutane salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salati amma mafi girman salatin annabi shine salatul ibrahimiya dan baka iya baka yi matakar kokari ka goya in dai kana so ka tabbata kama annabi sallallahu alaihi wasallam salati babu shakka babu kokanto kana so ka samu lada wajen Allah to kai kokari ka koyi salatul ibrahimiya ka huta daga wani rudu ka huta daga dukkan wani kokanto ko wata shakka dukkan wani hatta da allahumma salli ala muhammadin wa sallim ka bar shi ka kama salatul ibrahimiya ka kama kat saboda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabban shi ya koyar da su wannan siga ta salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malam yake ce maka walahu awfaru nasiban minhu sara lahu min al mushabbah al matlub akthar mimma li ibrahim wa ghayruhu yace a cikin salatin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da rabo da yawa saboda an yi mishi salati kuma aka ƙara yi ma wato annabi ibrahim kuma shi yana cikin iyallan gidan wato abin da ya shahi annabi ibrahim yace fa zahara bi hadhihi fadluhu wa sharfuhu ala ibrahim da wannan ne falala annabi sallallahu alaihi wasallam ta huto maka da sharafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto maka game da abin da ya shahi annabi ibrahim wato annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya bi dukkan su annabawa wa ala kullin min halihi da dukkan wasu iyallan annabi ibrahim wato na annabawa isma'il ishaq yaqub annabi yusuf duk sauran annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su shine malai yace wa fihim annabiyun wa ma huwa al-la'iq bihi wa sara hadhihi as-salatu ad-dala ala hadha at-tafdhil wa tabi'atan lahu wa hiya min mujibatin wa muqtadiyatin fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kaseera wa jazahu anna afdal ma jaza nabiyyan an ummatihi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماذا يكتوى وننونا مكينا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جد زعي النباوة سنقو ما قريش يزمن تونا يكتوى الله سبحانه وتعالى كيش ينايما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هكا سورا وتو iyalin gidan annabi Allah subhanahu wa ta'ala yana yi musu salati Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da abin da ya saka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma da abin da ya saka wa wani annabi da al'ummashi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo ma salatin annabi kenan wannan fa'ida ta farko da malai ya kawo maka wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi falala kamar inda malamai suke cewa addalu ala alkhairi akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa addalu ala alkhairi ka fa'ilihi dukkan mutumin da yake nuni akan wani abu na alkhairi kamar wanda ya aikata ne misali kai ka nuna ma wani ya koyi wani abu na addini idan ya aikata kai kana da lada to wannan addinin gabaki ɗaya wa karantar da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dukkan abin da zaka yi na ibada tun daga sahabban annabi har ya zuwa duniya ta tashi al'umma wannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilladan da ka samu sai an kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi kaga dole annabi yayi kowanne annabawa al'umma shiga baki daya al'umma annabi kuma tahi kowace al'umma yawa tahi kowace al'umma yawa saboda a cikin aljanna ma rabin yan aljanna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabin yan aljanna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dukkan musulmi mummuni dukkan wanda zai yi aiki na lada yana cikin mizanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta da a ranar lahira mutane wasu za su zo da lada wasu kuma za su zo da ladan da mutane me yake ni da mutane ladan da suka yi kuma da wani mutane kungurgun wani ya koyi addini daga wajen ka shi kuma yana cikin ladan ka kaima yana kan sikelin ka ba ladan ka kai kade ba yana kan sikelin ka malamai suna bada misalin me yasa Abubakar shi ma yayi zaman to yayi al'umma gabaki daya a hannun shi ta dalilin shi mutum shidda wanda daga cikin goma wanda aka yi ma albushir da aljanna daga hannun shi suka musulunta Abubakar ya da Allah ta tabbata gare shi mutum shidda wanda su garanti tun a duniya annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa annan an aljanna ne asharal mubashirin fil janna to guda goma nan shidda daga cikin su daga hanya Abubakar suka musulunta to a haka za a samu wani dan shi'a yazo yana zagin Abubakar ka san ba karamar tafiya bace ba ba karamar tafiya bace ba ka zo ka ringa zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina yace fa wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa law anfaqa ahadukum misla zabad misla uhudin zahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu yace da dayan ku zai zo kwatankwacin dutsin uhudu a ce zinari yace ka zo ka kana da ita ga baki daya kwatankwacin dutsin uhudu ka zo ka bada ta sadaka ka ciyar da addini akan kayyar addini annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka kai ba wato muddu guda da sahabi ya bada kai ko rabin shi baka kai ba lada baka kai ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lada dan kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daban ne to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma daban ne sallallahu alaihi wasallam sauran lokaci mu shiga fa'ida ta biyu a lokacin ya kai shi dai kenan mu gani zuwa kenan satin sama sai mu dasa insha Allah malamin ya kawo mana fa'idodi wajen guda shida game da dukkan abin da ya shafi wannan salati na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan abin da yayi shine mutum ka rike salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kai dama annabi sallallahu alaihi wasallama salati saboda salatin da zaka ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana iske shi yana iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid nan insha Allah za mu tsaya da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in